sanjewa ba wata in bake ba bibikin sanjewa ba wata in bake ba kabari zan baki daga zuciya na zan kasance da ke safiya dare da rana zan kai ki gidan miji kai da mama na domin ke na saka a gaba na bana sona barki ke ma kake barni zuciya na dauki duka na baki bana sona barki ke ma kake barni zuciya na dauki duka na baki baby kin san cewa ga ki fara kyakkyawa kuma kin san cewa ba wata in bake ba baby kin san cewa ga ki fara kyakkyawa kuma kin san cewa ba wata in bake ba Jika sace ni da ke mun dace in ban ake ba dolarai na ya bace dolarai na ya bace ana so ki shiga damuwa kin ji yar uwa so ki sharuwa ki tire miki damuwa ana so na barki ke ma kake barni zuciya na dauki duka na baki ana so na barki Ke ma kake barni zuciya na dauki duka na baki baby kin san cewa ga ki fara kyakkyawa kuma kin san cewa ba